Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saboda ganin ana da cewa za a yi tashe saboda zuwan watan Maulidi, wanda an sani a watan Maulidi duk dare akwai abin da ake yi, yasa yake hangen waɗannan littattafan guda biyu ko mai ƙoƙari mu ƙarasa su kafin sannan in ya so sai a ajiye ɗayan wato na Tafsiratul Anam, ai ƙoƙari yanzu a ƙarasa Ayatul Islami da shi ahalari, wanda dama ahalari an zo bani na ƙarshe ko yau shi ma wannan da abinda ya rage bai fi shafi 12 ba, ko za mu iya ƙarasawa a 'yan waɗannan kwanakan da suka rage, wanda bai fi zama ɗaya ko biyu ba bayan wannan za a yi tafe, zai sa yau ko za mu yi karatun da dama yau da a samu a ƙarasa ko kula raman mahim su kula na ba'ar memori za su yi sallallahu alaihi wasallam. Ka ambata mana wani ɓangare daga manzozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ja jawabi a zan wuce da Nabi sallallahu alaihi wasallam, ki girman mun zuwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam,
alqur'anul
qur'ani allazi a'jaza al-malaka wal insa wal jinna, wanda ya gaji da mala'iku da aljanu da mutane gaba daya, duk wa'annan da za su taru gaba daya akan su zo da kamar qur'ani ba za su iya ba.
Wamin mu'jizati
shi ka mu gamari da daga 14 yana da musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata ya tsaje gare shi daren 14
wamin
yana da gare shi ko ka kuwa daga tsakanin yatsun sallallahu alaihi wasallam
shi kadai
a cikin wani abu shi dan karami
hatta shariban,
amma kuma sai da rindina gaba daya suka sha wannan ruwan suka goshi suka sha da dabbobin su kuma suka yi alwala. Wanda ake cewa da mu'jizar aitafi, wato cancanta a gaggirman tafiyar da mu'jizar Annabi Musa, mutanen Musa da girma ce inda ya doki sanda sai aka ga ruwa yana buga daga gare shi har idanu 12, amma daman shi ya doke daga sanda ya doki dutse, wanda an san akan samu daman duwatsu wanda ruwa ke bubbugowa ta kasansu, amma a ga ruwa ya bubbugo ta yatsa ai wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutsayin da na hali yake fada na ba'al ma'umin asabi idaha aina Musa wa aina listisqa'u, ga ruwa ya bubbugo da gazan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wane Annabi Musa, wane shar wanda yawa mutanansa, to yana daga gare ta ci da mutum 1000
min aqalli
min aqalla abin da yake min aqalla min sa'a da abin da yake kasa da sa'a kuskure ne yin kisra suna ne wanda baya sarrafa saboda sifa da awan fi'ili ko kuma ba rafa shi aka yi ba, min aqalla min sa'i
wa min kalamu shajari wala
yana daga bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda bishiya ta yi gantuwa gare shi ta zance da shi yayi kiran ta tazo, haka dan dutse yake masa sallama. Yana daga mutuzin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fitira da bino yake bege zuwa gare shi lokacin da ya bar huduba a kansa, ai bai gansa yayin da manzon Allah ya rabu da shi ya daina huduba a kansa, har aka ji daga wannan kutittira da bino kamar iro kukan taguwa, manzon Allah ya taro shi zuwa gare shi ya rungume shi sai ya shiru inziwa kulbari, yana daga kusurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka takure masa kasa ai tara kasa
ko gonmu ba
ba taro sashen ta zuwa sashe ga manzo Allah alaihi wasallam
hajjasha
har ya ganta gaba daya,
fara'a mashari'a
yaga gamashiyarta da yammacinta
wamina ta
kuma yace ba makawa mulkin al'umma sai ya kai duk inda aka nuna masa kasa ne wani ha yana rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku fiyo la hasa yanda tsakon kai suke tasbihi da katimi a gaban sa sallallahu alaihi wasallam
wanda amu
haka da abinci a tasbihi a gaban sa
wamina raju ayin kasa
yana rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya dawo da idanun kasada sai sallabo ta fi kyau a idanun nasu guda biyu idan ja bata fado ba balle manzo Allah ya mai da ita sai zama kenta da kai na wannan wanda ta fado manzo Allah ya mai da ita ba
wamina
tafal yana da garita tofin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai
tofin
sa idanun sayyidina Ali alhali ba ta da lafiya tana mai kizara
babal
sai ta warke
walan
yar mabba tun daga sanin sayyidina Ali bai saki ciwo ba bai saki ciwon ido ba yana daga wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sayyidina Ali cewa Allah ya hana shi jin zafi ko sanyi walan yi sai ba tun daga sanin duk irin zafin da za a yi sayyidina Ali jin zafi duk irin sanyin da za a yi sayyidina Ali jin sanyi yana daga wannan addu'ar manzon Allah ga Annabi Abbas da cewa Allah ya sa zama mai tsananin fahimtar addini
sai
zama kogi mai fuffukar da ilimi ai kogi mai yalwa yana daga wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Anas ibn Malik da dukiya da ƴaƴa da daɗewa a raye a duniyar nan aka azurta masa ƴaƴa 100 bari ma wata waya ƴaƴan nasu sun fi 100 ballantana kuma an lissafa da jikoki da ƴaƴan jikoki da sauransu wanda ya gani tun daga zuriyarsa ya rayu a duniyar nan har shekara 100 na hannu da nan suka zama suna yin ƴaƴa a shekara har sau biyu
wamina masu warajin
rijili ibn Abi yana daga wannan shafar rijili kafar ɗan Adeku
lamman kasara
yayin da ta kare
fasaha
sai ta inganci ta koma lafiyayya a nan take
wamina ramiul kuffara
yana daga wannan ramiul kuffara yanda yake fuka fure a ranar yakin bada ramiul kuffara ne fa ne wa kafirai da ta kofa ne a ranar yakin bada
ya
ranar yakin hudayru bika baratin da danke min turabi da daga turbaya
kamtala ata ayun
sai ta nuska cika da kasa
fa wuzi mu
aka kare yakin su
wamina masu wudi ya dile
yana da gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafar sa da hannunsa mai girma
alabar ishaqi
ha'ilin bisa alarar ishaqin ha'ilin bisa hankar afiya wadda take ba ta da ciki amma sai ta fuffuga da nuno nan take
ila gair zalika
zuwa wani wannan
miyal mu'jizatin lati
daga mu'jizoji a cikin da ka duba ta tasir wadda ta wuce a iyakan jeta wanda wanda yake so ya ganta da yawa to ya duba da tafin nabhani hujjatullahi alal alamin zaka sayyid al-awwalin wal akhirin ya kawo mu'jizoji daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bangarori daban-daban wanda littafi ne wanda yake ya kai wajen shafi 700 wata wani tsabi'in ma ya kai shafi 800 to
shin
tambaya
uzkuri lana ba abun
ka aka ta mana wani abu daga irin abin da Allah yake bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi
ja
jawabi
min ka sa isi sallallahu alaihi wasallam
to mu Allah ya kuma wannan shi bakin annabawa ina riga abin da Allah yake bai manzon sallallahu alaihi wasallam da shi
wa ku ga
nan ma kana muhammadu nabiyyu ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hataman nabiyyin wa akra lahu shine mafi fitin su
wawara manta
shi ne farko wanda ka sa za ka tsage gare shi
waya karau babal janna
shi ne farko wanda zai kwankwasa kofar aljanna
waya dukulwa
shi ne farko wanda zai shiga aljanna
wawara shaki
shi ne farko wanda zai ceto
wawara
shi ne farko wanda za a karfi shi cetarsa
ai tujabu
ai za a amsa cetarsa
wa rasulullahi
an haifo shi a matsayin manzo zuwa mutane da aljanu bari zuwa halitta gaba daya ai mutane da aljanu
fa inna la
cewa ubangiji tabaraka ta'ala yayi rantsuwa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manne shi ko a mutane gaba daya tun daga farko har karshe ba wanda Allah yayi rantsuwa da rayuwarsa
no
wala yana
cewa zuciyarsa ba ta bacce
waya rami
kan yana ganin wanda yake bayansa
wani bishiriti
irin yadda yake gani ta gaba kuma yana ganin abu a cikin tsananin zuhu
wala zilla lahu
cewa manzon Allah bai da inuwa
wala ya kawa alayhi zubab
kuma koda ba ta sauka a gare shi
wa gairu zalika
da wani wannan daga mu'iz daga hasa'isu dinsa wanda hasa'isu din nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da fa'idoji da yawa yana da fa'idojin su cewa malamai sun faɗa in aka rubuta aka sa a gida to kariya ce ga gidan daga sharrin duk wani mai shari'a musamman ɓarawa to su tambaya
ya
ambata mana wani abu daga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawabi sallallahu alaihi wasallam
waye krawin
rayuwa ba ya san da abin da yake rayuwa mummuna
wa kana ya tiki
ya tahi fi kulli ayin manzala kan je yana sa kwalle a kowane ido daga idanun sa sau uku
wa ba
manzala ya siyar ya siya
wa ajal
ya tota da kansa
wa astaja
ya tota wani
wa huwa al aglam
wannan shine mafi yawa cewa ya tota wani din
wa ajjara nafsahu
mazala ya furta da kansa kafin annarta
din ra'ayi
dan kiwo
wa tijare
dan kuma ciniki ya furta da kansa ga sayyida hadisi Allah ya kara yadda gare ta yayi mata kasuwanci
wa sharaka
yayi tarayya ma'ana ya haɗa kudin sa da wani dan ai kasuwanci ko abin da ya kama da haka
wa wakkala
yayi wakilci
wa tawakkala
shi kuma ya karbi wakilcin a dada shi a matsayin wakili ya karba
wa
ba da kyauta
wa
wuhiba lahu shi ma an ba da kyauta gare shi wa wuhiba lahu duk ba shi da an ba da kyauta gare shi
wasta'ara
ya ne ya karbi aro wa aara nan malamai sun faɗa mana akwai wa aara shi ma ya ba da aro ya ba da aro wasta'ara ya nemi a ba shi aro ya karba aro daga wajen wasu wa aara shi kuma ya ba da aro
wata shafa
ya yi ceto
wata
shafiya ilai an yi ceto zuwa gare shi ya ce da Allah ka za a bari mana da Allah ka za a bari shi ma kuma an zo wajen sa ya rasulullah ka za in ai ka za man ina ba ai ka za kuma ya yadda a gurare da yawa amma akwai inda bai yadda ba ya sauki baki
wa ubi
shi ma an sauke shi a matsayin bako
wadawa
yayi magani
wata dawa
ya nemi ai masa maganin
wa zara min
at-tumamati ya tsawatar daga zambakuwa ci da yawa shi ya zama mai zalunci ai yawan ci
ai kasiratil
akali ai kasiratil akali ai yawan ci
Mazala
sallallahu alaihi wasallam ya karshen rayuwarsa yana ajiye abincin shekara guda da ahlihi ga iyalinsa.
Wa kana abul amal ilayya
alwaru wa fi sayyar aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a ibada shine wanda aka dore akai. A ce kullun ka dauko wa kanka da dangara zakai na fila raka'a biyu ya fi daga shi wata rankar goma wata ran bakai ko ɗaya ba. Gara ka dauka kaɗan kaɗan din amma ya zama kullun zakai. Wa ya tsaro mafi saurin sa ko da ɗan kaɗan ne.
Wa kana yaqumu min al-layl.
Wa da kan ce na sai wa dare.
Hatta ta tabbatar
da ba har sai ka fahimta ta tare jini.
Ko ta umu.
A idan ka kace da shi.
A ce
kan lafa har da ka dora wa kanka wannan.
Ga daga farin lawu.
Alhali ubangiji ya gafarta ma ubangiji ya ce ba ka da wani laifi wajen sa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
afala akuna abdi
yanzu na zamo bawa mai godiya ga Allah ba tunda Allah ya min ni'ima to kuma sai an gode masa ba in ibada dan in nuna godiya ga Allah
wa kana yurdu sadaqata
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ka masa ba aka ce sadaqa ne baya karba sai ya ce a'a aje a samu wanda yake mabukaci a bashi
wai kubaru laiki
amma in kyauta ce aka kawo masa yana karba
wa kana aktsaru
wa yau addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ubangiji ya wanda shine ke jiddo da bukata Allah ka tabbatar da zuciya ta bisa addininka
haza
ta ji wannan fa
wa kad qala al-bukhari
ga Buhari ya fada Allah ta'ala ya kare da gare shi
inna Allah
ubangiji ya raba dabi'un ku gare ku kamar yadda ya raba arzikin ku gare ku dabi'a kyakkyawar dabi'a wata baiwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala yanda yin kuɗi ko wadata baiwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akmal al ahlak al zakiya mafi cika a wajen dabi'u tsarkaka
wa ashrafa
mafi daukaka a tadodi wadda suke a bayyana da su.
Kaga jama'a sallallahu
alaihi wasallam ya kare manyan dabi'u fasahatul arab wannan yasa ya gyara rayuwar larabawa
allazina
wanda su suke kamar dabbobi a shari da ke zautatacciya ya yi haƙuri nufa ɗabi'unsu a rufe rafinati masu zauta a rufe ma'idaki masu nisanta ya dure hayyar koyar wanda abin da ake bukata ke da daga mai koyarwa ya so ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ka koyar sau ɗaya ba a gane ba ka koyar sau biyu ba a gane ba a ɗauka ba to ka ci gaba ne ka dure har a ƙarshe a samu wanda zai koya. Har suka zamo ba wanda suke so kamarsa suka yaƙi iyalinsu don su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ƙaurace wa auɗanahum ƙasashensu firirahu don neman ya cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Farko da manzon Allah ummi ne ba a rubutu ba a karatu. Ya tashi a cikin mutanen da ba su iya rubutu ba su iya karatu ba. Ya shi maraya ba uwa ba uba a halin bukata. Amma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi manyan ɗabi'u makarimal akhlaqi. Hatta kare amma na Allah sallallahu alaihi wasallam yace atamani rabbi Ubangiji na ya ladabtar da ni fa asana tajiri ya kyautata ladabtar da ni sallallahu alaihi wasallam. Tambaya
ma hiya asma'ul nabi
sunan annabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabi
asma'ul nabi
sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kathiratu suna da yawa ta yi shura kwarai amma wanda ya fi shura a ciki shine Muhammadu da Ahmadu. Wasu malaman sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da suna dubu akwai wanda suke a 200 kamar mai tsarin da tsarati ya ga ya kawo suna manzon Allah 200 har da guda daya ni atani wa wahidu
ja
da so tambaya ma da so sai da ma mai ne daga cikin shugaban malama sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifinsa
ja
jawabi
huwa sayyiduna
muhammad shine shugaban muhammad dan abdullahi dan abdulmuttalib dan hashim dan abdulmanaf dan usayyi dan hakimi dan murada dan kabi dan ru'ayyu dan galibu dan fihu dan maliku dan naru dan kinana dan muzaima dan mudrikata dan ilyasa dan murara dan nizari dan ma'ati dan adna wanda shi adnan an gamu cewa daga zuriya annabi isma'il yake. So tambaya
mana tausayi
ne da na rike shugaban malama sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifiyarsa
ja
jawabi
huwa sayyiduna
shi ne shugaban malama sallallahu alaihi wasallam dan shugaba Amina ita kuma ƴar Wahabu shi kuma Abu dan Abdulmanaf shi kuma dan Zuhratu shi kuma dan Hakim wanda aka faɗa a cikin ladan kan manzo sallallahu alaihi wasallam na wajen mahaifinsa. Tambaya
kama aulawi sallallahu alaihi wasallam
ya ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne? Jawabi Allah sallallahu alaihi wasallam sab'atun bakka'insa guda bakwai ne. Salatun dukuru uku a cikin su maza ne.
Wa umul qasim
su ne qasim
wa abdullahi
ya abdullahi ya ibrahim guda uku kuma cikin ayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne su ne fadima da zainabu da ruqayya da ummu kulthum duk wa'annan ya'ya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su ne daga matarsa sayyida hadija ila sayyidati hadijata illa sayyida na illa sayyida na dalin da fata zai ko shugaban mu Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa min ma yake yake daga Mariya wadda take daga kibda Misra yake ita ce ta haife shi. So tambaya
kama azwaji
matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne?
Ja
jawabi
azwajin ne
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba sha ɗaya ne wanda suka tare amma a cikin su biyu sun riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafati ya mutu ya bar guda tara su ne Hadijatu wanda ita ya fara aura kuma ita ce ta haifa masa ƴaƴansa mana shi shugaba Ibrahim ta yi wafati tun ma kafin manzon Allah ya hijira zuwa Madina.
Da
Aisha
da
Fatu
da
Zainabu
da
Hindu
da
Duwayliya
da
Ramlatu da Saudatu da Maimuna da Safiya
da
Zainabu kuma Ummul Masakin wanda ake nufi da gabi da Ummul Masakin. Tambaya
bayyana
ina so kai mana bayani akan ɗan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza.
Ja
jawabi
amamu
sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ƴaƴan Abdulmuttalib banda shi Abdullahi mahaifin manzon Allah su 12 ne.
musulmi
wanda aka tabbatar da cewa su musulmi ta ba sabani tsakanin malamai game da musuluncin su
islami
ne
wa umamu
ne Abbasu da Abbasu Allah ya kare da a gare su tambaya
muna
so ka bayyana mana dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ya jawabi
amma tu
sallallahu alaihi wasallam ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata guda shida ne
mu'minunna salatu
ashe su an gama akan cewa guda uku sun imani
wa'unna
sunne safiya ijtimai ya sayyidina Zubairu da kuma Atika
wa
Arwa da Arwa
su
satamba
kam ku damu sallallahu alaihi wasallam
ne ma sai hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jawabi
ku damu
ma sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima
sai
ke wuce tsare da sarin
minhum anas
a cikin su akwai Anas ibn Malik
wa Mariya
akwai Mariya
wa Ummu Ayman
akwai Ummu Ayman
su
tamba
kam aqwalun nabi
yawa ne ɗan uwan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke maza jawabi
aqwalun nabi
sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza su uku ne
ko Ummu Aswad
su ne akwai Aswad
ko Umayru
ko Abu Yaqusa
wa kalma
tu fi fadlika sun mutu tun kafin zuwan musulunci to tambaya
kam ka halakin
da ne yan uwan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata jawabi
annabi sallallahu alaihi wasallama kala sai
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yan uwan mahaifiya mata guda biyu
ko farisa
to ne farisa to da fahita to
wakadama
ta jarabin fasarati haƙiƙa su biyin duk sun mutu kafin zuwan musulunci sun mutu kafin zuwan musulunci tambaya
kada arafna zalika
wannan bayanin duk da kai mana mun san shi mun san shi kai mana bayani abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode
kamayyan kutubul munazzalah
min al-sama ne littattafan da aka saukar daga sama jawabi
al-kutubul munazzalah
min al-sama littattafan da aka saukar daga sama suna da yawa
wamina tawratu
musa akwai at-taura
wa injil isa
wanda aka saukar ga annabi musa haka nan akwai injila wanda aka saukar ga annabi isa
wa zabur dawud
akwai zabura annabi dawud
wa qur'anu muhammad
inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur thumma qafayna ala wa qafayna ala sari rusulina wa qafayna ala isa ibn maryam wa ataynahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wa hudan wa mawdatan lil muttaqin akwai zabura ta annabi dawud wa ataynana dawud zabura
ko
Qur'ani da aka bayar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya salati gare su gaba daya
ko Qur'ani sai
Al-Qur'ani da aka bayar ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita saura
magari na sakallahu
haƙiƙa ubangiji ya shafe baki ɗaya ne ta kafin da aka saukar da Qur'ani nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sai ta shafe na zalika gashi da Allah wanda aka yi ya kai rabin abin da ya rage ko amma insha Allah ta'ala da sanda aka samu Allah hore aka zauna sai a karasa ragowa ya zama kenan kafin a yi kutashe an yi wa an gama wannan littafin sai kuma a san wanne za a sa nan gaba alhamdulillah Allah ta kawo littafin Allah ta kawo malamin alhamdulillah sai mu sallako